بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ما إذا الله صلى الله عليه وسلم يا كتنسي نمسكين دماطا من نساء ونك زكاة كافة نساء من يوان قاش مجبتن إدانو ما نرى وانا كلمة تشبه شيني مي فادي كما مي صو صلى الله صلى الله عليه وسلم ya da manyan damatsa. Wannan ishara ce zuwa ga sadaukantaka irin ta Aisha Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai wasiki inda ba za da kuma zara wato da kuma kasan dalil hannu da kuma abin da ke tsakanin gaftansa da daga cinyoyinsa da kuma kasan galin kafa ta sa. Mai ta Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai tsawon da matsan shi sannan kuma mai fadin tafukan hannu mai zarazaran in yatsu kai kace in yatsunsa kwandage ne na zurfa. Ma'aikan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai madadaici ya halitta a wajen kiba amma ya dan yi kiba kaɗan a ƙarshen rayuwa ta sa amma tare da wannan kiba ta sa jikinsa ya kasance ya ɗaɗɗaure. Kai ka ce ma har yanzu yana kan waccan halitta ta ta fari wannan kiba da ma'aikin Allah ya bata shirya da shi da komai ba sallallahu alaihi wasallam. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi kyawun mutane fuska shi ne mafi kyawun su halitta. Ma'aikin Allah bai kasance dan dukulkuli ba kasancewarsa mai madadaciyar tsayuwa da aka faɗi to wannan bayan nufin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma gajere ne ba shi ba dogo fandararren dogo ba kamar da kowa ba gajere ne shi ba a'a yana da tsakatsaki ne. Bar dai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ana kwatanta shi da madadaciyar tsayuwa amma fa in yana tafiya shi kadai kenan. Amma ba tare da haka duk wani mutum da yake tafiya tare da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam komai tsayinsa Allah ya sa ka kai rimi saboda tsawo in kun jero da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam sai an hango ya fi ka tsayi shi kuma wannan mu'jiza ce. Ubangiji bai yarda wani ya kera wuyan ma'aikin Allah ba in yana tafiya shi kadai za ka gan shi madadaci amma in ya jero da wani komai tsawon mutumin to za ka kalli ma'aikin Allah ka ga ya zarce kowa a cikin su. Ma'aikin Allah yakan jero tare da mazaje dogaye yana tsakiyar su amma an ka hango sai kaga shi za ka fara gani da sauran ba ka hango su ba da zarar sun raba da ma'aikin Allah sai su koma dogaye kamar yadda suke shi ma ma'aikin Allah ya koma ya zuwa kamar yadda yake tsayuwa ta sa. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa an sanya dukkanin alkhairi a cikin mai da yake tsayuwa. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam wato ya kasance me kace ni to mallan ibnu sabo ya kara a cikin tsabarsa al-hasais cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zauna a cikin abokan zaman sa kafadan sun suka fita dufi da kowa a cikin su ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai girma abin girmamawa fuskarsa na kirkiri kamar kirkirin wata a daren 14 ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam shine mafi tsayi daga mai madaidaiciyar tsayuwa amma kuma zai zama mafi gajarta daga mutum dogo mai fadarren tsawo sai dai kuma saboda ladabi ba a cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya taƙaita ko tsayinsa ya yi ƙasa da wani mutum su kansu sahabban na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama in an tambaye su ba sa faɗin haka an samu daga cikin tabi'i ai wani ya tambaye sai na Umar bin Khattab cewa yaya sifar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama take sai zayyana masa irin yadda ya san sifar ma'aikin Allah sai ce shi to kai da ma'aikin Allah waye ya fi wani tsawo to a zahiri sai na Umar ya fi ma'aikin Allah tsawo saboda shi sai na Umar dogo ne hannun ma'aikin Allah yana cewa kullu tawilun ahmak illa Umar bin Khattab duk inda ka samu mutum dogo za ka same shi da wawan tunani in banda Umar dan Khattab amma da aka tambaye sai na Umar kai da ma'aikin Allah waye ko ni tsayi sai ya ce ma'aikin Allah ya fi ni tsawo amma rigar da nake sawa in ma'aikin Allah ya sa ta za ta share ƙasa wannan saboda ladabi ba zai ce ya fi ma'aikin Allah tsayi ba don a duniya Allah bai yarda wani ya fi ma'aikin Allah wani abu ba tunda in ga shi duk da cewa shi madaidaici amma in sun jero da wani kowaye ko ka kai farawa wajen tsayi sai an fara hango ma'aikin Allah kafin a hange ka saboda mu'jiza za ka sai ya ce ma'aikin Allah wato ma'aikin Allah ya fi ni tsayi amma in ma'aikin Allah ya sanya rigar da nake sawa za ta share ƙasa kamar da aka tambaye sai na Abbas babban ma'aikin Allah kai da ma'aikin Allah waye ya girma wani a shekaru sai na Abbas ya ce ma'aikin Allah ya girme ni amma an riga haihuwa ta da shekara biyu mun da ya faɗa ke su da haka ake ladabi a janibin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah mai girman ƙwallo kai ne mai zubabban tankwararren gashin kai idan hakikar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ta zubo mana gashin kansa idan ya zubo kan goshinsa to yakan rarraba shi zuwa kashi-kashi sai ya zubo da wani ta ɓangaren goshin ya zubo wani ta baya ya zubo da wani kuma ta tsakankanin kunnuwansa amma idan ba ma'aikin Allah ya zubo gashin nasa ba in ya ɗaɗɗaure shi ne wani lokaci sai ka ga gashin kan nasa baya ya zarce turken kunnensa waɗansu kuma sukan ce a'a mu'jiza ce ta ma wannan ma'aikin Allah yakan saki gashin kansa ya tafi duk inda za shi amma wani lokacin ka fito sai ga ma'aikin Allah gashinsa har ya sauka kan kafaɗa wani lokaci kuma ka zage za su fitar da gashin nasu bai wuce iya cikin kunnensa ba ko ba yanke shi yake yi ba amma wani lokaci kan kama shi ɗaure shi ƙaho-ƙaho da shi wanda musamman yana yin wannan ne idan zai ɗora kwalkwali a kansa za a tafi wajen yaƙi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama mai yarwar goshi sannan kuma mai wato ɗan kwararren kulukuki ma'aikin Allah ba shi da kuma wato haka tabar-tabar a'a kulukukinsa a shafinki kuma kulukukin na ma'aikin Allah yana walwali yana ƙyalli ba tare da an shafa masa wani abu ba tsakanin wannan kulukukai na ma'aikin Allah akwai wani jijiya da ta gitta ma'ana wajen goshinsa da zuwa kan hancinsa wannan jijiya in ma'aikin Allah yana cikin halin fushi akan ga tana tsatsafo da gumi gumi ya dinga zubowa daga cikinta alamar ma'aikin Allah ya fushi ke ma'aikin Allah mai dogon karan hanci ne haske yana ɗaukaka a bisansa wanda bai tsaya ya lura da kyau ba sai ya tsammaci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam mai kama da fafa nono ne, mana sai ya dauka cewa ma'aikin Allah yana da manya-manyan kofofin hanci, wanda ba haka bane. Halitta ce wata iri Ubangiji ya masa karan hancin nasa dogo, amma daga tsakiya sai tankure ya daga sama, kuma sannan wato gaban nasa na da faɗi. Shi yasa sai mutum da amma ni wasai dauka cewa wato kamar wanda za a sifanta da fafa nono ne, shi kuma ake Allah ba ta yi ce ba sallallahu alaihi wasallam. Mai kaurin gemanya ne, mai saukin kudu kukai, mai yarwar baki, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana da fararen haƙora tas, mai madar rabon haƙora, mai zazzarfan gashin kirji zuwa cibiya. Kai ka ce wuyansa wuya ne na barewa, sannan kuma wajen farinsa farin wuyan nasa kamar fari irin na azurfa. Ma'aikin Allah mai madadi ya tsayuwa, ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya dan jiki kaɗan, amma baki ba gare shi da yawa ba, kuma jikin nasa mutu dillar harki kun so mutu masikun da cewa ma'aikin Allah ya dan yi ƙiba, amma jikinsa ya daure bai yi tarattara kamar yadda tsofaffi sun sama tsufa jikinsu yake saki, naman ya dinga rawa a jikin ƙashin ba. Mai madaidaicin ciki da kirji, mai faffaɗan kirji, mai nisan abin da ke tsakanin kafaɗunsa, ma'aikin Allah mai girman karan karma ne, anwar da mutu jariri, ma'aikin Allah mai haske ne a duk gaɓarsa wacce babu gashi a jikinsa. Sannan kuma tun daga labbarsa, ma'anar labbar kamar da na faɗi, wato wasu ƙasusuwa guda biyu da za ka ji sun ɗan ballako a saman ƙirjinka can kan haƙarƙari a daidai ƙasan wuyanka shi ne labba. Ta tun daga nan har zuwa cibiyar ma'aikin Allah duka gashi ne, amma kuma daga cibiyar ta zuwa marasa babu gashi sallallahu alaihi wasallam. Kuma wato mai matsaraitan nonuwa da ciki, ma'ana cikinsa babu gashi kuma kan nonuwansa ma babu gashi. Duk kuma wanda ba wa'annan da aka lissafa ba, to banda zira'in ma'aikin Allah guda biyu da kuma wato kafaɗinsa da maɗaukakin ƙirjinsa, to ko ina na jikinsa ari ne, ma'ana duka gurin babu gashi a jikinsa. Ma'aikin Allah mai tsawon damatsa ne shi, mai faɗin tafin hannu, mai matukin tafin hannu da sawayen ƙafa, mai zarazaran ƴan yatsu, sannan mai maɗankwar agara ne shi. Yambu an humar mawu, mai shashafan ko mai shafaffan digadigai, kuma ruwa yana tsafowa kamar gumi haka a jikinsu. Idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama zai cira su, yakan cira su ya dace cira, yana tafiya yana karkata zuwa dama da hauni, amma yana tafiya cikin nutsuwa. Ma'aikin Allah mai shushuka tafiya ne idan yana tafiya, ma'anarsa shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama baya yin tafiya yana jan ƙafa, a tafiya yake yana shushuka tafiya, ya ɗauki ƙafarsa cak ya aje ta gaba, sake ɗauka ɗayan ma ya aje ta gaba, ma baya tafiya ya dinga jan ƙafa saraf-saraf haka sallallahu alaihi wasallam. In yana tafiya kuma yana tafiya ne kamar yana gangarowa daga tudu, saboda yana tafiya ne da sauri da ƙarfi, kuma gab 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 baya yin tafiya irin ta masu kasala. Idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama zai waiwaya, yakan waiwaya ne baki ɗaya, mai ƙiftawar gani, dubansa ya zuwa ƙasa ya fi yawa, ya zuwa ga dubansa ya zuwa sama, mafi yawan yawan duban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance da gefen idanu. Ma'aikin Allah yakan koro sahabbansa, ma'anar yana koro sahabbansa in ma'aikin Allah ya tafiya tare da jama'arsa, to baya shiga gaba su biyo shi a baya kamar yadda ake wa sarakuna, a'a shi ma'aikin Allah bai da wannan ba, yakan ce da su da u khalfi lil mala'ikati, ku rabu da bayana, mala'iku ne ke tsaya a bayana, ku dawo gaba da haka sai duk zama suna gaba shi kuma yana bin su a baya kamar mutumin da yake kora shanu to haka yake mu sallallahu alaihi wasallam kuma shi yake farawa wanda duk ya hadu da shi shi yake fara masa sallama wanda wannan kadai sai ita tana irin tawaru'un ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin irin nasa amma da ya gama da mutum zai daga mishi salamu alaikum ko babba ko yaro ko yara ya tana suna wasa ba zai wuce ba sai ya musu sallama sallallahu alaihi wasallam kuma in ya san sunanka sai ya faɗa sunanka zai wuce wani wani kamar da za a faɗa mana nan gaba da kalili zai faɗa cewa ma'aikin Allah ma bai cika faɗin sunayen mutane haka da tsarba in kana da alkunya alkunya ka zai faɗa in ba ka da alkunya sai ya kirkira maka alkunya da yawa daga cikin sahabbai wanda suke ƙanana a lokacinsa yara ƙanana shi ya musu alkunya har ma abin yana abin dariya in ka haifi ɗa da masu nanka abuwa ne a gurinsa abu abdullahi ko haka dai da irin wannan zaka ce in ku baka haifi ɗa ba sai ya ce maka ibnu wani ibnu mas'udin ko ibnu umara ibnu kaza baya faɗa sunan mutum saboda shi alkunya a gurin balarabi abu ne na girmamawa amma idan ba ka da ma ɗan to wani lokaci ba shi Allah yakan yi musu wasa ya tsokane su sai ya ce da kai abuwa ne bayan ko aure baka yi balle ka haifi to wannan duk cikin barkwanci ne irin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da haka irin wannan abubuwa duka ya kamata a kwatanta su saboda a samu wato kyakkyawar alaƙa tsakanin juna wannan dai yana da kyau abin da ake nufi da mai girma shi ne mai girma da shi a kan kansa ma'anar mufafamu shi ne wanda yake mai girma a gurin waninsa ma'ana al-mushazzabu shine wanda tsawon sa ya bayyana a fili amma ta da sirran saka ma'ana rajul shari shine mai rabban gashin kai abin da yake cewa hakikatu shine gashin kai ma'ana wafarahu shine ya tattare shi guri guda shine ma'ana gashin kai wanda ya zubo ta tsakanin kunnuwa amma kuma bai sauka kanka fada ba ma'ana azahara shine wanda yake mai hasken fata ma'ana azajjal hawazibi shine wanda kudukukin sa ya zama yayi tafiya kamar tabaka ma'ana a tankwara haka kuma tare da tsayi a jikinta amma da yake cewa sawabihu sune cikakku ma'ana a kanar irin yini shine mai tsawon hanci tare da kuma dika ma'ana zurfi a cikin hudarsa a tsakankaninsa ko a tsakiyar shi wannan hanci na ma'aikin Allah akwai tsagawa kaɗan ma'ana ya ɗan doro haka abin da yake cewa shan ma shine wanda yake mai maɗaukakin karan hanci shi kuma ashnaba shine mai fararen haƙora tare da walƙiya a jikinsu ma'ana al-muballaju shine mai mararraban haƙora abin da yake cewa dunyatu shine sura ta ruham ko kuma wani mai kama da wannan ma'ana wuyan barewa kenan ma'ana albadinu shine mai ƙiba amma ƙiba wata ke mai daidaiciya ba ƙiba ainihin ba ma'ana almutajarridu shine gaba wanda su tsare ta gaban gashi
ma'ana allabatu shine wani kasan zuwa da suke mutuwa a saman kirji ma'ana arrahu shine mai fadi ma'ana sa'ilul abarafi shine mai tsawon hannaye ko kuma mai tsawon ƴan yatsu wanda kuma tsawo ne wanda yake madaidaici ba tsawo ne wanda ya zan kale da yawa ba متجافين جماع العربي معنى خمسان الأخمسين شيني معنى ددجن قفن ما إشان الله صلى الله عليه وسلم دقات اكي أساسا يأتلو كاكا قبران كأسا ونزاها قفص شافف ياج إن يأتلو أساسا كأسا يتايشي زاها قبع شتين سافنسا ساون سيوكتو ونكو ذاك سامو دقات اكي سافن قفص يأتلو خرى ياي ساما قبان ياسو كودي إن يأتلو باية موجن ديكي ياسو كا amma daga tsakiya kuma ya tsage to haka nan ma ce Allah sallallahu alaihi wasallam yace
wal ahmadul mawdu' alladhi la yamassu al-ardh inda al-wadi min qasr al-salam
ma'ana ahmadu shine gurin da baya taka kasa yayin da ake tafiya ban kasa ma'ana al-masih shine al-amnasu shafafe shi ne yanbu kuma ya tabawud ma'ana yana nisata idan ma insha Allah sallallahu alaihi wasallam zai ciratu yana ciratuwa ne gaba daya ma'ana ta shine idan yana tafiya yana daga kafaguwan sanye da karfi ma'ana zari'ul mishyati shine mai nisan taki amma wannan halitta ce ta makin Allah ba wai kallafawa kansa yake ya haka din ba abin da yake cewa mulahazatu shine duba ko kallo da gefen idanu shine gefen ido abin da yake kusa da fulukuci daga nan sashen haka ko ta nan barin ko ta nan barin ma'aikata Allah yakan dubi mutane da gefen ido wanda shi kuma wannan ishara ce zuwa kunya yana ta ma'aikata Allah baya zura mutum ido haka kuki ta kallon sa a'a ma'anar ya suba sahabuhu shine yana gabatar da su a gabansa ma'anar ya buduru shine yana farawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai manar rabin fikoki guda biyu idan ma'aikin Allah yana magana akan ga kamar wani haske yana fitowa da tsakanin haƙoransa ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shine mafi kyawun mutane diddige an ga roƙa sai suna mai mun ta ikurdumu yanda ta tabbata gare ta ta fada na ga ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama amma ban manta tsawon ɗan yatsun kafa ta sa ko kuwa tsawon ɗan yatsun sa asbaba akan sauran ɗan yatsun sa ba a jikin kafar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama dan yatsun sa wanda yake mun babban dan yatsa sai ya fi kowanne tsayi wannan hadisi da Imam Ahmad ne rawaito shi da wannan al-Imam Ahmad ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance dan kwarace a jikin hakarar sa ma'ana hamushatu shine wani zurfi wannan kuwa abin yabo ne a jikin tafukan kafa guda biyu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yakan yi tafiya kamar yana gangarowa daga tsauni kamar yana gangarowa daga tudun kasa yana yin tattaki ne amma yana mai karkata zuwa dama da hauni tabakhature ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana tafiya cikin nutsuwa amma ko ba tare da tagawa ko jin kai ko takama ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama tafiya su ce kurum nutsuwar amma ba yanga ba ce yake sallallahu alaihi wasallam ma'anar huwaina shine kusanta ta tafiya su takinsa ba ya yi nisa da yawa kusa 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 ma'aikin Allah ke takawa ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana tafiya ne a tattare ma'ana sa shine ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama yana da ƙarfin gaba a lokacin da yake tafiya amma kuma baya sakawa kansa linzami ne dinga yin doguwar taka ma idan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana tafiya sahabbansa suka yi tafiya ne a gaban sa su kyale bayan sa da wucewar mala'iku ma idan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana tafiya baya waje ma idan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya juya baya waiwaya bayan sa idan yana tafiya wani lokaci ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam na tafiya har akan samu wani bishiya ko wani ice ya sagalo mayafin da ke jikin ma'aikin Allah ya rike shi amma ma'aikin Allah ba zai juya ya ciro wannan mayafin ba sai dai sahabban da ke tare da shi su maza za su je su cire sannan ma'aikin Allah ya cigaba da tafiyar sa saboda baya waje inda zai waiwaye to sai dai juya gaba daya sallallahu alaihi wasallam ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan yana tafiya kamar yana yi yana dogara sanda ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana yin tafiya irin tafiyar da cikin da za a gane cewa shi ba gajiyayye ne ba ko mai kasala ne ba ma ya Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya nuna alamun gajiya sannan kuma baya haki ma ya Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama mutum biyu ba sa yin tafiya a gaban sa idan sun so uku ne ma ya Allah ya kan shiga tsakanin su idan kuma sun kasance jama'a ne da yawa to ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gabatar da sashen su akan sashi
wa kana sallallahu alaihi wasallam idza lajisa alaihi baladiyyan bil yumna
ma yake Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan zai sanya takalman sa ya kan fara sanya kafar dama
wa idza halafa al isra
idan kuma zai fita takalman sa ya kan fara cire na hagu
wa kana idza dakala masjid
ma idan Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallama idan zai shiga masallaci ya kan fara shiga da diddigen sa na dama ma idan Allah ya kasance yana son farawa da bangaren dama cikin kowane abu ko in zai karba ne ko in zai bayar duk ya kan so ya fara da bangaren dama an karbi ka sayan na Abi Hurairah idan aka bi da gare shi ya faɗa an taɓa ganin wani abu mafi kyawu ba gaba insha Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ka ce rana ce take da zuwa ga wannan sa ko a fuskar sa
wala a hada qasaiti
man taɓa ganin wani mutum mafi sauri a wajen da zuwa mafi girma insha Allah sallallahu alaihi wa sallama kai ka ce ma ƙasa ake nade ma insha Allah in ma Allah ya ce za shi guri kaza ya tuho to saboda saurin su suka dauka ma nade masa kasa yake nan da nan ya je inda zai shi mu in muna goma insha Allah a halin tafiya mukan wahal da kanmu mu tafi da kyar muna sauri muna sauri amma shi ba insha Allah baya gajiyawa sai ga har rata yake ba mu kuma yazo ya wuce mu saboda saurin sa to da kila wani ya ce yaya ne kuma hadisan suke karo can a bayan ce da mu yaushe huwaina aka fassara mana huwaina aka ce yana tafiya a kurkusa kurkusa baya yin dokuwar taka nan kuma gashi ana cewa ma insha Allah ba taɓa ganin mai saurin tafiya kamar sa ba har in yana tafiya da sahabban ma sai yana tsaya su su sun gaji amma shi ko alamun gajiya baya nunawa to ya za a gane hadisan guda biyu
to wannan abu ne mai sauki ko ne da shi sabon yana rawaito abin da idan sai gani ne kai san da ake saka tafiyar ya ka gano shi zaka karanta mana kai kuma san da ake tafiyar da kai ya ka gano sai ma shi zaka rawaito sannan kuma aiki Allah da mu'jiza wani abin na yasa ba na al'ada bane na mu'jiza ne tafiyarsa a bisa al'adarta tafiya ce a cikin nutsuwa a hankali kamar sanda tafiya ake yi ba wai da gaggawa ake yin ta ba amma kuma a mu'jiza in ba al'adance ba to ma sha Allah sallallahu alaihi wasallam yana tafiya sai kaga kamar nade masa kasa yake inda duk yana faza shi kafin wani lokaci ya zai mu zashi in ko ya tafiya da shi sai kamar daukar sa ake ana wurgawa yana ta wuce ku duk saurinku ba za ku kawo shi ba da haka wannan ta haka sai a hade tsakanin hadisan guda biyu amma injin ba a rage shi yana ƙara sauri ba yana ƙara sauri injin ko kamar yana ƙara duk mutum kare mata illa ita ma wacce ta mutu ko su da laifin kana yi kuma to shi ke na bata a yi da wannan da ya ce sunila
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مراني
ما إذا الله صلى الله عليه وسلم يا كذا انتهى السيليشي
إذا ما شاهد الشمس والقمر لا يظهر له ظلا
ما إذا الله يا كذا انتهى إذا جنا تفيا أكرتشن رانا كو أكرتشن هاستيام فرم وسا إن وسباتا بينا ma ijin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ko ku fuskan ma ijin Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance wajen haske wajen kucin rana ko wata dama ko fuskan ma ijin Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance a kewaye take da hakan ka kalla sai ka dauka ma rana kake gani ko wata kake gani saboda hasken su an ga bugu dai na barau dan azibu yadda Allah ta tabbata gare shi ya fada ban taba ganin wani ma wa cikin ma ba a cikin ja'ar kabba mafi kyawu daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam al-imam Abu Hurairah ya da ya zama daga gare shi ya fada ban taba ganin wani abu mafi kyawu ba daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce rana ce take gudana kan fuskar sa idan ma aisha Allah ya murmushi sai kaga hakoransa suna walwali suna dukan garu bangon da ke gaban san yayi manzo Allah ya bude baki zai murmushi sai kaga hakkan hakoran nasa yana dukan jikin garu kamar da zaka samu madubi ka tsaya a cikin ranar ka hasko shi kaga hakkan sa a jikin garu to haka zaka ga hakkan ma aisha Allah ko hakoran ma aisha Allah sallallahu alaihi sai da na umma abarin idan ta bada gare ta fada a cikin wani sashi daga abin da ta tabbata ma'aikin Allah da shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama shine mafi kyawu mutane daga nesa kuma shine mafi daɗin su mafi kyawun su idan kana kusa da shi an ga baka sai na Jabir dan samurata idan ta bada gare shi ya fada na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin wundare mai tsananin hasken farin wata a halin yana sanye da jar aljabba sai na haɗu yana duba ya zuwa gare shi sannan kuma yana duba ya zuwa ga wata wallahi ma'aikin Allah guri na sallallahu alaihi wa sallama ya fi wata haske ma'ana idhiyana shine dare mai tsananin farin wata wani mutum ya tambaye sai na barawo dan azibu ya da ya zama daga gare shi
shin wai bukan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance misalin wato misalin farin takobi sai ce da shi
la
ban duhu sai magana farin takobi ai bukan ma'aikin Allah da ka san haske barin wata haka take fuskar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ta kasance mai kalli amma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ba za bayani ba sannan ba mai tsananin fari ne ba babban zamu dalibi ya sufanta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce da shi wa abyadi saskai ga mamu di wajen ya ce da shi dan fari wanda saboda albarka fuska sama ake neman girgijiya ta shayar da ruwa simalul yatama gatan marayu ismatun lil aramili kuma wato bango majinginar gwagwari ko garkuwa mai kiyaye gwagwari abinda ya sa ya ce da shi abyadu yustasqal ga mamu wajen shi yana kissan da abin da ya faru ne bayan haihuwar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka samu tsananin fari a garin Makka aka zo aka rarrashi kakansa Abdul Muttalib ya bada aron ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama aje a roƙi ruwa da shi saboda an ga irin albarka da suka dinga sauka tun daga haihuwarsa tun ma kafin a haife shi shi ga ne da ya dauko ya ba su aka tafi ana zagaye Ka'aba ana daga shi ana nuna sama ka hunka sai mai wannan hadari ya gangamo ya rufe sama ashe da ma jira kurum ake a mai da shi cikin gida ana shiga da ma'aikin Allah shi kenan sai ruwa balle yana jinjiri fa yana tsumban goyo a lokaci aka dinga ruwa ba ji ba gani har ma ruwan ya nemi kuma ya fara banna kuma ya halaka jama'a to shikenan kuma dabara ta sake zo musu aka ji aka sake dauko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam aka nuna sama sai ruwa ya dauki to shi anan shi Abu Talib yake faɗa wannan baiti abiyadu istasi gama go wajen shi simar ya sama ismatu bil arani ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai kyallin kama gumin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce shi lulu ne idan ma'aikin Allah yana tafiya yakan karkata ne dama da hauni ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi kyawun mutane fuska sannan kuma shi ne mafi haskensu babu wani mai siffantawa da ya siffanta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama face ya kamanta shi da wata a daren 14 sun kasance suna faɗa ma'aikin Allah ya kasance kamar irin yadda abokin sayyidina Abubakarin radiyallahu anhu ya siffanta shi a yayin da yake cewa yace amintacce ne shi mustafan kuma abin zaɓi ya ɗuli da khairi yana kira ne zuwa ga alheri ka zau ilbadri kai ka ce haskensa kai ka ce hasken wata za ya da hulga mamu wanda girgije ya zo lullufa gefensa domin idan ya siffanta shi da farin wata kawai farin wata haskensa haske ne mai cutarwa haske ne mai fari tar babu sofani a cikinsa shi kuma ya ce Allah haskensa ba haka yake ba haske ne abin cuɗanyawa da ja jaffa da ci da shi za ka sai ce ka daukar badiri za ya da hulga mamu kamar farin wata wanda girgiji ya tattu kewaye gefensa wannan duhun na girgijiya da yake kewaye da wata yana rage kaifin haccen watan sai ka gaishe ya bada wani irin kala ba fari kawai ba to abin da ya sa fanta shi da haka ce ma lillahi ya Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ne bayan kama kamar ma dai an zago shi ne daga azurfa mai ta Allah ne zuma bantan kwararren gashin kai ne mai ta Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance fari mai hakkin fuska sannan kuma mun ne ce tsaiwa ma'ana al-muqasadu shine mai mai rinciya tsakanin tsawo da kuma gajarta ما إن الله صلى الله عليه وسلم يا كذن تفرين شيء أبن شو دنيا وفرن سنجاز زاجا ما إن الله يا كذن تبكن تبكن قاير إدانو ميوان داشين كرا ما إن الله صلى الله عليه وسلم يا كذن تفرين أبن شو دنيا وادجا mai gwagwaban kwalluwar kai ne mai hasken goshi mai insha Allah sallallahu alaihi wasallama mai mararraban hakura ne sannan kuma mai yawan gashin makiftan idan ma'ana agarru shi ne mai kyallin goshi to abulaji kuma suna nufin kyakkyawa mai haske wanda yake walƙawa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance shi ne mai kyawun halittar Allah a wajen wuya shi wuyan na ma'aikin Allah ba za ka siffanta shi da dogo ba kamar da ko ba za ka siffanta shi da gajere ba abinda ya bayyana ga rana na daga wuyan ma'aikin Allah ma'ana inda ba a rufe ba a wuyansa to yakan kasance yana kyalli yana haske kamar buta ta azurfa yana kyalli a cikin fari ne kama da azurfa sannan a cikin jazzaje ne kama da zinari ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shi ne mafi kyawun bayan Allah a wajen labba sannan kuma ma'aikin Allah al-tafahum khatma fami shi ne mafi kyawun dukkanin halittar Allah a yayin da ya rufe bakinsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance mai babban kirji sashe daga bangaren jikinsa ya yi kiba kaɗan amma kuma ya kasance kamar madubi a wajen daidaitar tsayuwarsa kuma ya kasance kamar wata a wajen haskensa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana da kullutu guda uku amma dai wato jabto yana rufe ɗaya daga cikinsu idan ya ɗaura shi an garba ga sai suna ɓun mahaniyar yadda Allah ta zama gare ta ta faɗa ban taɓa ganin cikin ma'aikin Allah ba sallallahu alaihi wa sallama ba sai na tuna so ta tafara wadda aka rufe ta sashi akan sashi an garba ga sai na muharratu alkadi yadda ta zama gare shi ya faɗa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya dauki harama umara daga garin Ararati a daddare sai ne duba ya zuwa ga fuskarsa ko kuma ya duba ya zuwa ga bayan ma'aikin Allah tunda yake ya bude bayansa ya yi harami sai na gan shi kamar kerari a azurfa a rawaito a tsaye da mawahibin labin niyya daga sai na bukatar na hanya ne da ya zama daga reshi ya faɗa Allah tabaraka wa ta'ala yayi wahayi zuwa ga Annabi Isa mun ce tabba da gare shi kai sauraro kuma kai biyayya ya kai dan wannan tsarka wanda take budurwa ce ita sannan kuma ba ta taba yin aure ba
na halicce ka ba tare da uba ba.
Kada an cika ayatul alamina,
kuma na sanya kaka zama aya ga talikai, domin idan mutane suna ganin ina halittar waɗansu su daga tsakanin uwa da uba, sai su ɗauka ba yadda zan yi halitta dole sai an samu uwa an samu uba. Ni kuma ina son nuna musu cewa zan iya yin halitta babu uwar babu uban sai na halitta Annabi Adamu. Dan kuma su san cewa zan iya yin halitta ko da babu uba sai uwa, shi yasa na halicce ka. Don haka ne kaɗai za ka bautawa, kuma gare ni kawai za ka dogara. Ka tafi gurin mutanen saurana ka gaya musu cewa ni ne guda ɗaya Allah wanda ya gida yi yadda ba zan gushe ba. Ka gaya musu gaskata Annabi ummi, Annabi mai takama da wahayi, ma'abocin raƙumi, ma'abocin madara'a shi ne talkatar ruwa, ma'abocin rawani, ma'abocin silifar guda biyu, ma'abocin sanda mai cikakkun ɗan gashin kai, sannan kuma furtu wato mai ƙyallin gushi, wanda kumatunsu guda biyu ba su tudu ba suna nan da juna, mai yawan gashin makwabtan idanu, al'adajar ainihi mai gadagadan idanu, mai maɗaukakin garan hanci, mai hasken kumatu, mai matsikin gemanya, gumunsa wanda yake da tsafowa kan fuskarsa ya kasance kamar lu'ulu'u saboda haske, kuma ƙanshin almiski ne yake tasowa daga jibin na ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam. Wuyansa kuma saboda haske kai ka ce ƙwandage ne na azarfa ko ka buta ta azarfa. Ma'anar sandun zabi da aka faɗa shi ne mai ƙyallinsa, ma'ana da zuwa ainihi shi ne mai tsananin baƙin ƙwayar ido, ma'ana a ƙanar amfi shi ne mai tsawon karan hanci tare da ɗagawa da kuma zuri a cikin huda ta sa, a tsakiyar hancinsa akwai ba'arin ɗagawa kaɗan. Mallam Ibn Athir ya faɗa, abin da ya inganta a cikin siffanta kulukukin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama cewa su kulukukan na ma'aikin Allah suna yin haske ba tare da an shafa musu mai ko wani abu ba. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya duba fuskarsa a cikin madubi yana cewa godiya ta da mutu da Ubangijin da ya daidaita halitta ta, ya girmama tsoron fuskata sannan ya kyautata ta, sannan ya sanya ni daga cikin masu miƙa wuya gare shi. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya duba a cikin madubi yana fada godiya ga tabbata ga Ubangijin da ya kyautata halitta ta da kuma ɗabi'a ta, ya ƙawata da gare ni abinda ya murna daga wani na. Ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cewa ni ne mafiya kamannin mutane da Annabi Adam alaihi salamu, babana Annabi Ibrahim ya kasance shi ya fi kowa kama da ni a cikin halitta ta wajen halitta ta da ta wajen ɗabi'a ta duka ya yi kama da ni. An garba da sai na jabir ɗan Abdullahi yanda ya zaba da gare shi cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa, an bujiro min da annabawan Allah gaba ɗaya na gan su sai na ga Annabi Musa amince tabba da gare shi wani kala ne daga cikin mazaje, kai ta ce shi mutum ne daga cikin mazajen shanu'ata.
naga annabi Isa dan Maryama amincin Allah ya tabbata gare shi sai naga wanda yafi kusa ya zuwa ga akamanta shi da annabi Isa shine sai na Urwa ta dan Mas'ud
wa
a'udhu billahi alayhi salamu fa idha qara'a ayatul mar'a bi shabahi sayyidi ya fi kama da abokinku yana nufin shi kansa sallallahu alaihi wasallam sannan naga sai na jibrilu alaihi salam sai naga mafi kusancin wanda naga yayi kama da shi a cikin mutane shine dahiyatul kalbi radiyallahu anhu ma'anar darbu da ya faɗa a can baya ce darbu min rijali ma'ana kama kenan ko kala su ko shanu aza wata kabila ce daga cikin garin Yaman wanda suke mazajen su yan zakazaki ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance mai hufadan baya da shi akwai hatimin annabta zakalin kafadunsa kuma wannan hatimi nasa yana kusa da ɓangaren hagu a wajen kafadar tasa ya fi kusa zuwa ga hagu amma a tsakiya ya ce sai dai ya karkata ɓangaren hagu sauda'a kuma akwai shamatin sauda'a wata alama baka a jikinsa wadda ta karkata zuwa ga fatsi-fatsi ba baka kirin ba a gefe-gefenta an rubuta an zana wasu gasussuka a jajjere-ajajjere kamar gashin jikin doki haka bai tsawo da yawa ba ya kewaye ya yi kamar shatin kwantan tabara ko kwan kuciya kuma a cikinsa an rubuta tawajja haisu shita fa'in naka mansuru shi da abin da aka rubuta a cikin hatimin na ma'aikin Allah kuma gashi ne ya fito wannan rubutun tawajja haisu shita fa'in naka mansuru ka tafi duk inda zaka kai abin taimako ne abin da aka rubuta masa kenan hatimin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance da'ira ce jazaja misalinsa misalin kwantan tabara an zaba da sai na bure da ta idan ta bude gare shi ya fada sayyid na salmanu al-farisi ya zo gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yayin da ya gabato madina yana dauke da wani sanyen dabino a cikin akushi sai aka ajiye dabino a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ce da shi salmanu menene wannan amma da yake ya rasulullahi wannan sadaka ce gare ka da kuma sahabbanka maisha Allah ya ce ku dauke mu ban wacin sadaka mai ruwaya ya ce sai aka dauke da bino washe gari kuma sai sayyid na salmanu ya zo da irin wannan dabino da ya kawo jiya ya ji a gaban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ma'aikin Allah ya tambaye shi menene kuma wannan ya kai salmanu sai ya ce ya rasulullahi wannan kuma hadisi ya ce ya gare ka da sahabbanka sai ma'aikin Allah ya ce da sahabbai ku shimfiɗa mu ci sannan kuma ya duba ya zuwa ga hatimin da ke bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba da gaskiya da shi wannan kisa ta sayyidina Salman al-Farisi radiyallahu anhu kisa ce take mashahuriya kuma ana yawan jinta musamman a guraren mauludai in lokacin mauludi ya yi amma saboda cikar fa'ida ko da dai ba mu ambace ta gaba ɗaya ba shi sayyidina Salman kamar da sunansa ya nuna al-Farisi wato mutumin Farisa ne Farisa dinnan ba Faransa ba Farisa ita ce ƙasar Iran a yanzu ya kasance yana kan addinin nasara yana addinin annabi isa alaihi salam to yana bin addinin kuma ya kasance daga cikin mu'minai masu ban gaskiya sosai da imani da addinin yana da dukiya ta dabbobi da yake jujjuyawa kuma yana da zumtar malaman kiristoci a lokacin sa to yana zaune gun malaman sa sai ajaliyar su malama sai ne ma da gare shi cewa yana son ya masa ishara da wani malamin daban wanda in ya rasu zai koma gunsa ya ci gaba da lizimtar sai ci gaba da fa'idantuwa daga gunsa to shi gane sai ya gaya masa wani malami ya ci da shi in na rasu gunsa ya kamata ka koma bayan rasu malamin sai koma can ana tare shi ma sai Allah ya kawo ajali da ya tashi rasuwa shi ma sai ya nemi a yi masa ishara da wani malamin da zai koma gunsa shi ma kuma ya masa haka da bayan rasuwar malami na biyu kuma gunna uku na uku shi ma Allah ya kawo ajalin sa zai rasu duk Salman na rayi sai na Salman ne wato za ka tabbata ni ma saki hada da wani malami wanda zai koma gunsa in karo su sai ce da shi to magana ta gaskiya malami na gaskiya na addinin Kirista wanda ya rage zan hada ka da shi yanzu babu saura saboda ta amma kai sa'a wannan lokacin ga dukkan alamu shine lokacin bayyanar annabin karshen zamani annabin da Allah ya mana bishara da zuwan sa a cikin Injila da haka abin da yake baka shahara ka tafi garin sa ina rasu ka tafi can ka neme shi in Allah ya sa ya fito ku sadu a nan kan imani da shi shine mai addini na gaskiya ne ya siffanta masa ya ce ga garin Makka a nan ne mahaifarsa amma garin Madina nan zai hijira in ya siffanta masa da garin shi saboda sai da ilimin littafi sun san haka shikenan sai na tsamar fara sai fara neman to tayaya kuma zai taho yanzu madina sai shi ne san hanya ba san garin ba kawa zuwa ba to yana haka tun da yake mutum ne wanda yake huda kasuwanci sai suka hadu da fatake wanda suka duso madina za su tafi madina ya tambaye su inda za su gaya masa ga inda za su shi in haka ne da Allah ku tafi da ni dama can nake son zuwa kun ji abin da zai kai to haka ne to akwai sharadi me sharadi sai za ka ba mu dabbobin ka gaba daya sai wannan mai sauki na ba ku dai ya sallama dukiyar ta sai ba su tikata saboda kai shigarin da manzo Allah din sallallahu alaihi wasallam saboda imani to suka tawo da shi din bayan sun ansha dukiyar sun to kuma a hanya suka waje shi sai suka sayar da shi a matsayin bawa suka sayar da shi Salmanu da yake ubangiji ya ga zuciyarsa ya san abin da take ciki sa'ar da yayi sai aka sayar da shi a hannun waɗannan mutanen Madina ne suka ɗauko shi shigenan sai Madina ana zuwa aka jefa shi gonar dabino ya kama bauta a cikinta shi ne ban ruwan dabino shi ne duk abubuwa da na bauta yana kai amma ba kullum kasa kunnin da yake yi ya samu labarin zuwan ma'aikin Allah garin shi abin da ya kawo shi kenan namu to ko ana haka sai ya samu labari ya ji su iyayen gidan nasu suna hirar raki wai wani mutum ne daga Makka kaji ya baro Makka sun koro shi ya towo shi annabi karshen zamani kai da shi kaza kaza ana gurmama shi sai sauko da kan dabino idan shi da kuka ce daga hannu sai ka share masa magi su kai na ruwanka daga can annabi ana maganar wannan abin da shafe ka ne kai bawa da suka tafi kai aikin kawai sai koma ci gaba da ana nan Salmanu yana faɗa idanu ya samu wata dama ko ya tace har da ya samu dama zai bar lambu kullu shikenan sai ya cika baragon sa da dabino sai ya fita sai fadar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to shine abin da yake faɗa na yana zuwa ya baje dabino ga ma'aikin Allah Salmanu meye wannan yace da ma'aikin Allah rasulullahi talaka ce saboda daga irin sufofin da shi malamin sa yake a masa a cikin Injila ubangiji ya gaya musu cewa daga irin alamomin sa baya cin sadaka amma yana cin kyauta daga irin alamomin shi wannan annabi ga kuma wannan hatimi dake bayan ma'aikin Allah duk an gaya masa shi Salmanu naga yana zuwa sai ce wannan sadaka ce dama jarabawa zai ya ga ma'aikin Allah ya sa hannu ya ci sai ji ma'aikin Allah ya ce a ku dauki ni ba na cin sadaka amma ku ci ita ɗaya kenan naga alama ta farko bayan ya koma da ya sake samu wata damar ya dawo sai zo da wani dabino ya zo ya aji ma'aikin Allah tambaye Salmanu meye wannan sai ce ya rasulullahi hadiyya ce gare ka da kuma sahabban ka sai ma'aikin Allah ya ce bismillah ya dauka ya ci kuma ya ce da sahabbai duk gaba ɗaya su ci sai ce bi kenan to sai ku kuma tutun da wahalar gani domin hatimi ne na ma'aikin Allah kuma a gadon bayansa da haka yadda zai ga ma'aikin Allah ya buɗe bayan nasa har ya ga hatimin nan ake kirɓa su faragwari to ana nan kamar da kisa take nunawa sai akai rasuwa ma'aikata Allah ya ji janaza makabarta salmanu kuma yazo gura ana ta kokarin har hada gawa shi kuma salmanu ya nan yana tsage a bayan ma'aikata Allah yana bayan ma'aikata Allah yana miƙa wuya haka sai yana leƙawa kuma insha Allah saboda mu'jiza baya buƙatar waiwaya kafin ya ga mutum ta baya ya ganshi yace dashi salmanu so kake ka gani ne salmanu ko so kake ka gani ne sai ce kware ku ya rasulullahi maki Allah sai saki mayafinsa yana saki mayafinsa sai salmanu ya arba da wannan hatifi yadda aka kwatanta masa kai dashi sai fada bayan ma insha Allah yana kuka yana ashhadu an la ilaha illa ashhadu annaka rasulullahi sai sannan ya musulunta aka dinga mamaki sabai suna tambayarsa sai na umaru ce da shi menene sunanka sai da sunan salmanu salman danwa sai ce salmanu ibnul islami sai na umaru ce wallahi yau ka shigo musulunci amma duk kafi mu da jagon Allah domin dukkaninmu kowa aka tambaya zai faɗi sunansa da mahaifinsa amma banda kai kai kadai ne mai uba musulunci wallahi duk kafi mu da jagon Allah maiki Allah ya ce ku rabu da shi salmanu minna ahlul bait salmanu ba bukatar ya faɗi ina ne gidansu salmanu yana cikin mu shi ma ahlul bait ne kaga irin yadda takawa da tsoron Allah da san addini ya kore shi ga inda yake ga matsayin da ya san baya cikin gida amma an shigar da shi cikin gidan saboda albarkar duk irin hidimar da ya baya da irin abubuwan da haka Allah ba mu ikon kwakwatawa to kamar da zai hada kisa a nan gaba mu karasa shi mu huta ko cewa lokacin da ma insha Allah sallallahu alaihi wasallam salmanu ka je gurin ko daga lokacin da suka gano cewa ya musulunta su iyayen gidan nasa sai kuma suka dora azaba gare shi suna ta azabtar da shi da irin nau'ika na azaba iri salmanu yakan zo gurin ma insha Allah yana kokanta masa hannu yake ciki ma insha Allah ya ce da shi ka je ka nemi fansa ka ce su dora mata fansa zaka sai kanka to salmanu ya je ya musu ciki shikenan ga ina son ku bani fansa zan fanshi kaina sai da me zaka yi fansa kanka kana ba to babu laifi abinda zaka yi muna so ka dasa mana dabilai guda 100 za mu ga ka fili ka dasa dabilai guda 100 kuma dukkanin su girma su yaya a shekara daya sannan kuma ka kawo dirhami 40,000 wannan shine fansa ka amma ne jinjina ta shi kenan ya koma ya sa ma insha Allah ya ce ya rasulullahi sinki ba za su bani yanci ba me yasa kace kake cewa ya rasulullahi ka suke sai na dasa musu dabino guda 100 kuma ya girma shekara 1 na ka taba jin wannan dabino a ka'idar sa kowa ya sani in dai kai ka shuka shi da hannunka to sai da jikokin ka tsiyaya amma ba dai kai ba ka shuka shi ya girma ba dai a rayuwar ka ba da wahala to amma su so suke a shekara 1 duk za a yi gama amma insha Allah ya murmushi salmanu bai san waye Allah ba sallallahu alaihi wasallam a lokacin yace ka je ka ce su baka fagen da za a shuka dabinan kuma su baka irin dabinan ta zo ka ga mu sai rasulullahi a shekara guda suke sani ya ce ka je ka nemi gurin su baka kenan ko kuma ya ga musu su kenan a bani filin da zan shuka da kuma irin suna dariya suna ganin gawawa suka ce ga fili ga kuma irin in sake da ga ma ce Allah ma ce Allah ya tashi da kansa suka tafi da shi sai na Umaru yana raka shi radiyallahu anhu ma ce Allah ya je sai na Umaru na rike da wato sai na salmanu na rike da dundurusu shi kuma sai na Umaru shine mai mika wa Aisha Allah iri ɗan salmanu ya daga dundurusu ya haka rami sai na Umaru ya dauko irin dabino ya mika wa Aisha Allah ma Aisha Allah da hannunsa mai tsarki mai albarka ya dasa dabino ya mai da kasa ya rishi haka akai tayi akai tayi akai tayi har sai da aka dasa dabino guda 99 haka cikon na dare da sai na Umaru ya dauko zai mika wa Aisha Allah sai ya dasa da hannunsa ya mai wa Aisha Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka rufe aka tafi sai zamana a shekara guda yadda suka nema duk da binan nan umman da wanda sai na Umar ya dasa duka gaba ɗayan suka girma suka yaya a shekara guda ɗaya saboda mutum ba yake Allah amma da yake bata kamar da ubangiji yake faɗa duk wanda Allah ya batar da shi ba ka samo masa wanda zai shirye da shi ba duk wannan abin da suka gani bai sa sun sadu da ba suka ce a mu yadda ba ai da biyo 100 muka ce girma yaya gashi guda 99 da suka yaya dai bai ba saboda ga wannan da bahin yanzu wanda yasa da biyo 99 suka girma suka yaya sai ka sa guda 1 kuma na bace basira ya dai ga ba insha Allah ga abin da aka ce ba insha Allah ya ce suma balu hadhihi al-harasi shi wannan da biyo ne yasa da shi da girman ba sai na umarci Rasulullah ya laifi na ne ni da sashi da hannuna mai ta Allah ya cuke da jinin ya sake dasa wani a shekarar guda din yadda suke son haka ya girma yaya a wata ruwayar ma kace a lokacin mai ta Allah na dasa shi ya tashi zuwu kune shi kenan ya girma ya zama kansa shi saboda mujiza ya tsaya shi Allah sallallahu alaihi wasallam sannan suka ce to saurayi dirhamai mai ta Allah ya ɗebo wasu ɗan dinaniro a hannunsa ya miƙawa Salman ya ce zai ka kirga musu wannan ga su ne a hannu duka ba su guda kaɗan ba amma da Salman ya ce dinga kirgawa sai da ya kirga adadin da suka nema din ya ba su kuma na hannun nasa bai ragu ba da haka sannan Salman al-Faris ya zalla ne samu yanci kuma ya shiga da hidimar musulunci har ya kwaci radiyallahu anhu sannan sai Nasir ma bai samu dama ya zuwa da duba ya zuwa ga Hashimin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai yin imani da shi Salman ya kasance bawa ne na Yahudawa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya siye shi a gurinsu da dirhami kaza da kaza bai faɗi dirhaman bana amma bisa sharɗin sai Nasir Ma'aru zai shuka da binai kuma ya ci gaba da renon da binan har su isa a ci sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya dasa wa'annan da binai in ban da binai kwaya ɗaya wanda sai na Umar ne ya dasa dukkanin wa'annan da binai suka yi ciki suka yi 'ya'ya a wannan shekara amma ban da binai da sai na Umar ya dasa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tambaya me ya samu wannan da binai da bai 'ya'ya ba sai na Umar ya ce ya ma'aikin Allah aini ne na dasa ta sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya cuje wannan dabino sannan ya sake dasa shi shi ma wannan dabino ya yi yaya a wannan shekara fasali na biyu a cikin siffantawar ganin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam da yadda ma'aikin Allah yake sa falli ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana gani da daddare a cikin duhun dare kamar yadda yake gani a cikin hasken rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana ganin wanda ke bayansa kamar yadda yake ganin waɗanda ke gabaninsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yakan kirgo tauraro goma sha ɗaya a cikin surayya wanda ake cewa kaza da 'ya'yanta dinnan kai yanzu ka ɗaya kai kace za ka kirga ɓace mana su dinga za ka iya kirgawa amma ma'aikin Allah saboda ƙarfin ganinsa sai ɗaya kai kullum sai kirga masu ɗaya biyu uku sai kai ma haƙar shi ba sa ɓace ya sallah ya sallah ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama baya zama a cikin duhun a cikin duhu a cikin ɗaki sannan ya buƙaci a kunna fitila ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duba ya zuwa kwarra da kuma ruwa mai gudana yana burge shi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance duba ya zuwa ga farannan asarje yana burge shi ma'aikin Allah ya kasance yana son duba ya zuwa ga jajayen kurata amma yi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake sanya kulli ma'aikin Allah ya kasance sallallahu alaihi wasallam idan zai sanya kulli yakan sanya mushi biyu a cikin kowane ido sannan ya raba guda ɗaya tsakanin su kaga ya zama mushi guda biyar gaba ɗaya kenan ma'anarsa shine yana sanya mushin kwalle guda biyu a kowane idanu sannan kuma ido
sannan ya dauko wani mishin kuma ya raba shi gidan shi ma'ana idan ya tsoma ya kada sai ya sa kai kenan in ya kuma ya sa haka ma sauran irin guda biyu to sannan kuma sai ya sake dangulowa na uku sai ya raba biyu ya sa rabi anan ya sa rabi anan gabaki dai kenan ya zama mara shine mishi guda biyar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan zai sanya kwalli ya kan sanya kwalli mara idan ma'aikin Allah zai yi tsarki da dutse ya kan yi tsarki ne mara wa kana lahu sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana da mushin kwalli wanda yake sanya kwalli da gare shi so uku uku a kowane ido ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance abu guda biyar ba su rabuwa da shi a halin zaman gida ko a halin tafiya madubi da tallun kwalli da matajin taje kai da asuwaki sannan kuma da matsayi fata abinda ake cewa madara wani abu ne da ake yinsa ko dai da bakin karfe ake kero shi ko kuma a feka na itace ala shakali sinnin min aslan mishi ana yin sa ne kuma da sifa irin ta dan yatsa daya daga cikin yan yatsun ku da shi ake tattaje kai wanda yake ya ci kurkudi in kai ya zama da dunkule sai a sa wannan abin ga shishircewa da shi kuma wanda ba shi da kum to yakan yi amfani da irin wannan an karbo da sayyidina Abdullahi dan Abbas inda ya zaba daga gare su daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada ko sanya kwalli da fidali domin shi fidali yana yaye kura ko hayana dake cikin ido kuma yana sa gashin gira ya ƙara tsurowa al-imam al-bajuri ya fada wanda ake wa wannan magana su ne masu lafiyar ido in ka san idan ka lafiya da wuki to ka sa shi dani amma wanda ya san idansa ba lafiya yana fama da kwanza to me ya hada shi da fidali in ka sa fidali sai ne ya kara cikurkuɗewa ya kara caccaɗewa shi fidali wani dan dutse ne da ake samuwa a wani ma'adani sananne ana sa a cikin kwalli ake sa shi yana yin maganin ciwon ido ma'adanin sa yana gabashin ƙasa kuma shi baki ne amma yana ratsewa ya zuwa gajen zaja malam ya faɗa bayan faɗin sa ya zira basara yadda za a yi ya ƙara washe ma idanun ka zama tarwai sai idan ka saba amfani da shi sannan ne zai maka wannan aikin amma wanda bai saba ba zai samu fidali sai zai goga to idan sa fa zai kwanza kuma zai dinga hawaye alhamdulillah sai maka wannan aikin أمان من الأهوال يا خير راهب بظل سؤالي عربي وهاكمي من النيران يا خير راهب وسيئ المختار من آل هاشم شبيل ولا يوما Allah ya saka mu da duniya lafiya malaman Allah ya saka mu da alheri yayin Allah ya saka mu da alheri
amma da zamu iya ma Allah iya mana sabon da ya gare mu Allah mana maganin sa Allah mana arziki ya rayuwa da barkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama dukkan abin da yake kwana go ubangiji Allah huwa shi da yara abin da yake gudu ake tsoro ubangiji kakkare mu albarkacin rasulullahi wannan wata da zamu shiga cikin sa Allah ya kare mu da lafiya ingantacciya da zamu samu kici da ibada a cikin sa ubangiji ya azurta mu da yin aiki karbabbe Allah kuma ya mana gamta ka tara a cikin sa بسم الله الرحمن الرحيم الله يبارك في عمرنا وفينا شر ما همنا والإيمان لكائنين بكتاب وصل صوفنا وأنت لا دم أنا يكفر اللهم النار والدينا ولمشايخنا ولبني المسلمين والمسلمات الأهائم والعواد وتابع بيننا بينهم بالخيرات رب كفر ورحم وأنت خير الراهمين اللهم صل وسلم على طلعة الحق بالحكم لا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده ولا وجود إلا وجوده فهو لله شهيدا محمد رسول الله ثلاثة تعرفنا بها إياه سر الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بارك الله فينا فيكم تقبل الله منا منكم